na tambayi wani shugaban al'umma da kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa, Chief Allen Ihano.
Many of them, the qualified ones, the educated ones, don't come out towards the east.
Abinda ke faruwa shine yana wuya akasarin yan arewa da suka karantu a fannin boko su zo nan kudanci a dama da su wajen mulki. Yawancin Hausawa da ke nan yan kasuwa ne ba su damu da siyasar yankin ba. Wannan na nuna cewa ba sa sha'awar siyasar mu. Kuma in aka lura, za a tarar cewa yan bokon arewa da ke nan galibi ma'aikatan gwamnatin tarayya ne. Shi kuma Barista Hagla Okoye, tsohon kwamishinan matasa a jihar Abia, ya ce,
"By our constitution, 1999 constitution has amended, every local government ought to be represented, especially in the end."
Kundin tsarin mulkin kasa na shekara 1999 ya tanadi naɗa kwamishinoni daga ƙananan hukumomin jihar. Amma dai na san cewa cikin 'yan shekarun nan, wasu gwamnoni, musamman na jihohin Abia da kuma Imo, sun taɓa naɗa Hausawa da kuma Yarbawa a cikin gwamnatocinsu. A nan jihar Abia, Ojuzo Kalu da kuma TOG sun yi hakan lokacin da suke mulki. Yanzu gwamna Oke Zibazu ya bi sahu, saboda a kwana-kwanan nan an fidda jerin sunayen mashawarta da mataimaka na musamman mai ɗauke da 'yan arewa a ciki. A nashi ra'ayin, Dr. Austin Amanze Abuda, wani malamin jami'a, ya warware bakin zaren batun da cewa,
"The main problem we have is the problem of national conscience in Nigeria like in some other countries."
Ainihin matsalar da ke addabar mu ita ce rashin kishin kasa, saboda har yanzu ba mu fahimci me ake nufi da cewa mutum ɗan kasa ne. Shi yasa muka kasa gane abin da marigayi Farfesa Chinua Achebe ya wallafa a ɗaya daga cikin littattafansa ta ƙarshe mai suna "There Was a Country." A dai fannin naɗi, ya kamata mu bincika ko 'yan arewa da ke kudanci suna sha'awar rike wani mukami. Wata tambaya kuma ita ce, a fannin boko, 'yan arewa nawa ne a nan sun cancanta su rike waɗannan mukaman? A bisa gaskiya dai, zai fi dacewa idan muka fara naɗa waɗanda suka daɗe suna mu'amala da mu a gwamnatocin yankinmu. A dai ɗan binciken da na gudanar, mutum guda ne, Malam Faisal Lawal, yanzu ke rike da mukami a yankin kudu maso gabashin Najeriya a gwamnatin Rochas Okorocha na jihar Imo. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Umahian, Najeriya.